shi na na yin shauki rai na kuna sassa na jiki sun ce so si ke yin hange la 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 so mu zauna sai 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 ta ho so mu zauna rai na kuna zuki shaukin maso ya
maza maza zo ki a gaza ban kwana nake miki sai wanda rana
sabo yayi sabo gashi yau zani rage
don baba
ka rike amana na baka kai adanawa
don baba
ka kai adani komai wuya kai yau kula
don baba
alkawari da juna mun ka kula ni da kai kai yau du
Mu zauna mun yi alƙawari ni da ke dadi dun baba rabuwar masoya tana da zafi gashi ne ban saba ba zani 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 bi wa sabu na toran giwa
na karbu baban kanku a gun masaje
ka ga na kasa
a dacin a baya
mun yi da shi har yayi fitowa
tunani muke watarana muje mi cirewa
duk mai da she zai shafa ma sai yayi kulawa
da dadi da ba dadi junan mu mun kai rikewa rabuwa da juna
muke yin tunawa ko babu so ba bai mutuwa za ta yi hani mu numfasa wani jam joko jam na kuka sai wata rana na amince a zuciyata na yi sadaukarwa saboda Allah
sabo shi ake wa kuka shi lokaci bai san hakan ba so nayi sallamawa saboda Allah ba dan mutum ba addini nayi tallafawa ba dan sarauta ko dukiya ba
dalilan rabuwa da dama
zamu bar juna saboda Allah
sanna zamu je
sai wata rana ba za mu dawo ba soyayya ne da ke mutakar baba marabiwa
mai zai fari da gobe waye sani banda